Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake nanata alwashin ci gaba da zama a Afghanistan har zuwa lokacin da za a kwashe dukkan Amurkawan da ke son barin kasar da kuma ƴan Afghanistan da suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi wa gwamnatin Amurka aiki a lokacin rikicin. Duk wani ba Amurka da ke son dawowa gida, za mu dawo da ku gida. Kada ku yi kuskure, wannan haɗari ne. Yana da haɗari ga sojojinmu, ana gudanar da shi cikin mawuyacin hali. Inji Biden tare da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da sakataren gwamnati Anthony Blinken a fadar White House. Biden ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za mu iya don fitar da 'yan uwanmu na Afghanistan, abokan hulɗa da 'yan Afghanistan waɗanda za a iya kaiwa hari. Sojojin Amurka sun kwashe mutane 5,700 daga filin jirgin sama na Hamid Karzai da ke Kabul a cikin awanni 24 da suka gabata. Inji shugaban jiya Juma'a da 13 tun ranar 14 ga watan Agusta a ranar Asabar kafin 'yan Taliban su shiga Kabul. Ya ce jimlar mutane 18,000 a kwashe tun daga ƙarshen watan Yuli. Jiya Juma'a hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga ƙwararru na ƙasa da ƙasa da su yi aiki a sabon rukunin masu ba da shawara da aka tsara don sa ido da bin diddigin asalin cutar coronavirus da ke sake yaduwa. Game da binciken asalin cutar da take haifar da COVID-19. A cikin sanarwar da ta fitar a shafinta yanar gizo, hukumar WHO ta ambaci cututtuka masu hatsari kamar cutar numfashi ta gabas ta tsakiya da zazzabin lasa da cututtukan zazzabin cizon sauro, Marburg da Ebola, tare da coronavirus a matsayin misalai na bayyananniyar buƙatar sa ido mai ƙarfi da matakan farko don ƙoƙarin ganowa da sauran rage cututtukan da ke tasowa. Hukumar WHO ta ce wannan sabuwar kungiya wacce aka sani da kungiyar ba da shawarwari na kimiyyar cututtuka masu yaduwa SAGO za ta kuma ba hukumar WHO duk binciken kimiyya da fasaha da ake samu daga bincike a duniya akan asalin cutar coronavirus. Kungiyar ta ce tana neman jami'ai 25 da ke da kwarewa da suka dace don neman zama mamba a sabo kungiyar kafin ranar 10 ga watan Satumba. Birtaniya da Amurka sun sanya takunkumi jiya Juma'a kan mutanen da suka ce jami'an leken asirin Rasha ne da ke da alhakin gubar da aka saka wa mai sukar gwamnatin Rasha Alexei Navalny shekara guda da ta gabata. Kasashen biyu sun saka wa wasu 'yan Rasha 7 takunkumi sannan suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka gargaɗi Rasha kan makamai masu guba. Amurka ta sanya wani takunkumi na daban kan wasu maza biyu da cibiyoyin Rasha guda 4 da ta ce suna da hannu a binciken makamai masu guba ko abin da ta bayyana a matsayin yunkurin kisan gilla kan Navalny. An garzaya da Navalny Jamus don neman magani bayan da aka saka masa guba a Siberia a ranar 20 ga watan Agusta shekarar 2020. Abinda ƙwararru masana na yammaci suka kammala shi ne ƙwararren makamai masu guba ne na soja suka kai harin. Moscow ta yi watsi da sakamakon bincikensu kuma ta zargi kasashen yamma da neman bata mata suna. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a sarkin Malaysia ya raga Ismail Saddur Yaqub a matsayin sabon firaministan kasar, inda ya mayar da wani memba na jam'iyyar United Malays National da cin hanci da rashawa ta mamaye ta zuwa babban aiki shekaru 3 bayan da 'yan Malaysia suka fitar da ita daga mulki. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah ya ce Ismail Sabri ya samu goyon bayan wakilai 114 daga cikin 220 da ke zaune a majalisar wakilai. Ya maye gurbin Muhyiddin Yassin wanda ya yi aiki a matsayin mataimakin firaminista kuma wanda ya yi murabus ranar Litinin bayan ya yarda cewa ya rasa mafi rinjayen magoya baya a majalisar. Sarki ya naɗa Muhyiddin a matsayin firaminista a watan Fabrairu shekarar 2020 bayan da ya taimaka wajen rugujewar gwamnatin haɗin gwiwa da ta dauke UMNO a rumfunan zaɓe a shekarar 2018. Amma ƙawancin jam'iyyarsa ta Barsatu da UNMO ya kasance mai rauni tun daga farko tare da wasu mambobin jam'iyyar ta UNMO a wani karamin matsayi cikin kawancan. Daga ƙarshe wasu mara da ba a san ko su waye ba a ranar Alhamis sun jefa wani bam haɗin gida cikin gidan ɗan jarida William Grovenel. Dalilin kai harin wanda aka kai birnin Groningen na ƙasar Netherlands misalin ƙarfe 2:45 na safe a wogan yankin ba a bayyana ba, amma a baya Grovenel ya gamu da matsala akan rahoton batutuwan da suka shafi saye da sayarwar gidaje. Babu wanda ya jikkata a harin, kuma rahotanni sun ambato cewa dan jarida yana cewa ya farka da ƙarar fashewar gilashi kuma ya iya kashe wutar. Kungiyoyin watsa labarai sun ce sun damu da harin, wanda ke zuwa wata guda bayan da tsohon dan jarida mai lura da laifuka Peter Ardivesis ya mutu bayan an harbe shi a Amsterdam.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma mun tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, da fatan kuma kuna lafiya.
Muna nan kalau, ai ka tada liki. Ka
tada
liki da wannan bayanin na makon da yake kan sana'o'i da ayyukan jama'a. Ta da gagarumin muhawara a dandalinmu na sada zumunta Facebook.
Ai, wannan bayanin nan akwai hikima tattare da wannan abu.
Ai, wanne ce kai duk wanda ya rubuta wannan ya zurfin tunani.
Wani
kuma yana cewa yace a shi bai ma ga abin dariya ba a cikin nan kun rairena sana'o'in mutane.
Iko Allah.
Amma an yi ta mawara, an yi ta cin dariya to za mu
yi
gaisuwa ga kaɗan daga cikin dimbin waɗanda suka yi shari akan wannan bayani da muka kafa a shafinmu na sada zumunta. Kafin nan baba abun kirki ya same mu.
Masha Allah.
Eh, saboda haka a yau din nan za mu bude wannan babuli na gaishe-gaishe
a namu. Gaskiya magani a kwabe mu.
Yawwa, to abu namu da kanmu za mu faro a cikin gida abin alheri ya same mu a cikin filinmu da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya.
Masha Allah.
Shi Alphonsus.
Alphonsus Okoro Igwe.
Yawwa, yau din nan za a nada shi ya shiga kungiyar jaruman tsarkaka mulumba ta dariƙar Katolika a yau din nan. Karamawa ne ko kuma matsayi zan ce da ake ba wannan da dattijon Ecclesia dai
aka ba. Wato an ɗaukaka matsayinsa a chamo jama'ar da yake kidan.
Wadanda aka yadda da tafiyar su da ayyuka da suke na jin kai da taimakawa harkokin
jama'a
da haka din nan. Yau ake yin wannan gagarumin biki. To za a yi ne a garin Nsu na karamar hukumar ihe ne a Mumambo na jihar Imo. Allah ya sa muna ta wannan.
Sai dai alheri. Alheri wannan abu ni gaskiya bai zo gun da mamaki ba saboda ko a magana za ka yi magana da Alphonsus.
Alphonsus.
Kana sanin wannan dattijo ne sosai.
Dattijo.
Sannan kuma kin ji sunansa Okoro Igwe. Aya Igwe Masarauta ne.
Igwe Kedu.
Yawwa.
Kedu maka. Kedu maka.
Haka ne ba.
Taito.
Adam ma haka ai muna kawo
to
muna sai a kabur da Alfonso.
Allah ya ga ku, Allah kuma ya ƙara daukaka ya kuma sa wannan matsayi da aka baka ya ƙara
mai kuzari na aiki da aka yi da yasa aka bashi.
Allah ya gama da jama'a lafiya.
Amin. Alhaji Faridu Ibrahim Abu Salga sarkin gurmawan kuma suke da mazaunin nan New York a nan Bronx wanda ya samu karuwan wato kyautar yaya ɗan biyu da Allah ya bashi
wanda
matarsa Hajiya Nura Bunƙasa ta haifar mada yara tagwaye namiji da mace wanda an riga an musu suna ajiya. An yi ma namijin suna Ibrahim da kuma Amina ita ce ta mace. An yi a Bronx da kuma gidan sarkin gurmawa da ke Alaba a Kumasi. To Allah raya Ibrahim da Amina wanda kuma wato ya bada wannan saƙo Malam Aminu mai gaskiya na gidan rediyon Zuriya FM. Ya ce duk dangi ana musu gaisuwa da wannan abin alheri da ya same
su
musamman ahalin gidan Malam Fuseni da gidan Malam Ladan Ciroma da gidan Alhaji Ibrahim sarkin gurmawa da gidan Alhaji Bukar. Kin ga an samu namiji na mace, kin samu ɗaya na samu ɗaya ke dan gane
na baba. Mun raba fada.
Yawwa.
An raba fada shikenan.
Allah ya raya mana. Ba rigima.
To bari kuma mu ci gaba da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci kamar yadda muka alkawata. Bari mu faro daga wannan dandalinmu na Facebook duk da yake dai waɗanda suka yi tsokaci gaskiya suna da yawa amma bari mu ambaci sunayen waɗanda za mu iya mika gaisuwa da kuma fata an tashi lafiya didi dai ba inkiya to muna gaida Nasir Sale Babaye da Abba Sani Muhammad sai Abubakar Wai Musa da Muhammad Gali Mutadda Asaunawi tofa Muhammad Gali Mutadda Asaunawi ko ina ne gani ka san ga za a ce kai da yake kai kuma shi ne za a ce an kuma siwi
ako eh haka din an kuma siyu algani
so shi ne wannan
Asaunawi
sai kuma Ibrahim Ilyas Ali da Ali Kadiru Highlanders da Ilya A Labo gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Imam Yahaya Soja Uba Adamawa sai Ilya A Labo da Adamu Babaski gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Saminu Memai Gadan Sa'al Tafawa Balewa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Useni Dangote Karasuwa da
Karasuwi yake
da last one Ahmed Said da Babandi Muhammad Bande sai kuma King Malam Bazataku gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Habiba Hashim Habibu da Gambo Abdullahi sai kuma Yunusa Joshua da fatar an tashi lafiya waɗannan duk waɗanda suka yi tsokaci ne akan wannan labari da muka kafa a dandalinmu na Facebook kamar yadda nake suna da yawa kwarai da gaske
haka ne to ni ma ta bangare na wannan gaisuwar a bari ya huce ta fito ne daga Abubakar Maiduya Azare yace ina gaida Yahaya Danno Azare da Abubakar Muhammad Kasuwar Kaji Azare da Ali Hadin wato Ali Hadin ban sani ba ko hadin kai ne ko hadin kari ne direban BRC FM Azare da kuma Yawale Sani ta kai da kaka Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Isa Bakanike da Isa Bakanikin waya da kuma Umar Abdullahi Gambaki da Abubakar Kawu Girgir da Abubakar Kawu Kurum Surutawa da Daziru Mainika Suratawa sai kuma gaisuwa a bayyana wuce zuwa ga Sanusi PZ cikin kasuwar Jalingo da Muhammad Shehu Maraban Kunini da Isiyaka Maigoro Uriyo Gusol da shugaban matasa Sule Baban Benson Taylor Taraba da kuma Samuel Agure Nulge sakataren mutum biyu Basol
to muna kuma mika gaisuwa a bayyana wuce zuwa ga Tijani Alfa da Usama Abdullahi sai Zakariya Sa'adu da Babawo Marto Mai Addu'a sai Abubakar Dan Fulani Tungan Wasga gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Muawiya Tanko Labaran da Prince Jamilu da kuma Ahmed Ibrahim gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Nura Abubakar Gidan Abba to kadan kenan daga cikin dimbin waɗanda suka aiko mana ta hanyar Facebook bari kuma mu waiwayi masu aiko mana gaishe-gaishe ta hanyar email bari mu fara da Yakubu Abdullahi Dambam wanda yake mika gaisuwar fata alheri zuwa ga Alhaji Mustafa Shamado bari kuma mu koma waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar email gaisuwa bari ya huce zuwa ga Yakubu Abdullahi Dambam da Alhaji Mustafa Shamado sai Honorable Baballe Abubakar da Ibrahim Baba Usman Sadauki Misau gaisuwa bari ya huce zuwa ga Umar Musa Dambam da Bala Muhammad Dambam da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhassan Abubakar Bebeji a birnin Kumasi kenan tare da uwar gidansa wato Shafiya Usman kenan muna mika muku gaisuwar a bari ya huce da kuma babban dan kwangila ko kuma babban contractor shine Alhaji Abubakar wato Alhaji Kabiru Shadis mai gina ainihin babban masallacin Juma'a na Kumasi kenan wato manya sun ce idan yaro ya iya wanke hannu to za a ci abinci da shi Shadis dai ya nuna ma duniyar Kumasi cewa ba ƴan kasar waje za su iya yin manyan gine-gine ba Shadis ya yi wannan aiki kuma sarkin Zango ya ce yana mika mai gaisuwa ta musamman na wannan babban aiki da yake yi Allah ya kara mai hazaka mu kuma muna taya shi murna na wannan aiki da yake yi.
To madalli to bari mu mika gaiso a bari ya huce ta shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno Alhaji Umar Mai Hula Askira ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai mai martaba sarkin Askira Alhaji Dr. Abdullahi Ibn Muhammad Askira mana uku da Muhammadu Gadar Malam Mamman Kaduna sai kwamreta su Iliyasu Magami da Malam Shaibu mai gyaran rediyo Askira da Victor mai chemist a Askira sai Telai Haya Yuka da Malam Idiya mai computer center da kuma Alhaji Abdu Yuguda Askira da fatar an tashi lafiya. Labari ne muka samu cikin labaran da aka aika mana a shafin mu na sada zumunta
na Facebook ko
kashin wannan shiri na abare huce Dauda Afan unguwar Jaji Potescom ne ya aika da wannan labarin na gwamma. Ya ba da sunan sarkin amma ni dai bazan faɗi sunan sarkin ba ko da ta kaka ba wannan sarkin ne da gaske
iko Allah
da take kaka ba
haka ji
wani sarki ne da gaske
eh ka kira
mu yace wai an yi wani sarki ne bazan ci a garin su ba kar a ce kuma can jaji
ba eh in kin ci a garin su ko da baki ambaci suna bane kin nuna waye
to an yi wani sarki ne inji Dauda Bit Afan wai sarkin ba yana da tsogo ne na kin kari mu gowa gare shi hali zai bambaro kankam yake yace koruwa koruwa bai badawa in za a bi ta tashi ne in an yi baki ma ba za a ba su ruwan sha ba to ran nan sarki
kwanci roki
yawa ya kira a cikin abinan shi a fada wai yace wai ya nemo musu kare
Raman me kuma dogo yaje ya so mishi kare. Raman me kuma dogo.
Dogarin yace mara. Yace mu sarki. To me yasa yake son so mishi ramamman kare? Shi ko dogari ya tafi ya nemi kare ta neman ya dauki lokaci yana neman
rabon
me kanjamamman kare da ya gani sai wuce duk wani kanjamamman kare ya je nemo kare bulbul mai kiba sosai ya kawo ba ya kawo sai 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 ya fasata yace ai ya ga ya mishi yana son kare ne menene dogarin ke nufi wai in kai ne ya zaka da dogarin nan
to shike da zan bada ra'ayi na amma zan saurari abinda masu saurari za su faɗa kafin fito da nawa ra'ayi
to shike da ga malaban duniya da daga bada hannu sabili da haka tilas mujabirki dan yanzu a bada din
baba yakuba kiri
alheri ke muku fata alheri da ku fata lababu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
malaika na kupende malaika malaika na kupende malaika na milifanyele itwa na mwenzio Shindwala mali senawe Nime kuowa malaya Shindwala mali senawe Nime kuowa malaya Malaya
yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.